I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the toad to pour the coffee, and he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the toad behind the counter to the princess who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of a plumber who had died while he was jumping. It was no one I had heard of. Oh, this greenlit will continue through the morning as I'm listening to the bells of Lake Lapcat. Da 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 da